Otawaziro kwike jimwala. Usman B. Soda daddy ambasargi gauna burin kowa yayo dace cikin mata da banki ke zuciya ta kin kafe shin so aina yake zuciya aina take kin shiga kin fake sai faman bege nake so aina yake zuciya aina take kin shiga kin fake sai faman bege nake kada in tashi a barci na dai ban ganki a dama na ba bazan iya komai na ba wace kamar farki na ba rashin ki rashin numfashi musanya jiki ya laushi murmushin ki ta kan kau da fushi bazan maki nisa ba idan Allah dubi I can't do without you baby ni daya guda ne ke kwadar gudaliya ne zan so ki gane gunki dan jinjiri ne ina san ki sosai
a san ki bana ji ni bana gani komai ni san ji fa baby kasa zayayi baya da za a yi da ni a san ki ni na ci gari sai dai a nemo a gaji wa 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 garin so ba shi da nisa amani gani a kusa inda so ai da gauna a san ki ni na yi nisa kece daya daya kuma kika ce min san iya cikin zuciya na ba yaudara shin so aina yake zuciya aina take kin shiga kin fake sai faman bege nake so aina yake zuciya aina take kin shiga kin fake